Sani cewa ‘yan uwa musulmi muna cikin lokuta wanda suke ba ɗaya suke da sauran lokuta ba, muna cikin lokuta masu albarka, lokutan da Allah subhanahu wa ta’ala ya saukar da Alƙur’ani shi a cikin. Allah subhanahu wa ta’ala na cewa shahru Ramadan allazi unzila fihi al-Qur’an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ai, watan Ramadan wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da Alƙur'ani a cikin shi. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a wani wajen, inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr, laylatul qadr khairun min alf shahr. Da sauransu ayoyi daban-daban wanda suke nuna falalar wa'annan kwanaka da muke ciki. Mu sani cewa ‘yan uwa musulmi wasu da yawa daga cikinmu ba har sun yi azumi, bana kuma babu su, kuma mu ma da muke yi yanzu ba mu da tabbas an wara da mu yau za a ƙare da mu baki ɗaya, kuma ba mu da tabbas in an ƙare da mu za mu riski Ramadan mai zuwa. Don haka dama ce wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu wanda wasu da yawa daga cikinmu suna nemanta. Saboda wanda ke cikin kabarurruka, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mamu za su nemi a maido su duniya daidai da minti ɗaya, daidai da minti ɗaya don su samu su yi sajada ga Allah. To balle kai yanzu da kana nan Allah subhanahu wa ta'ala bai riga ya karɓi ranka ba, ai yanzu in kai aika suna karɓuwa, Allah subhanahu wa ta'ala yana karɓar su. Don haka lokaci ne wanda ya dace mu tashi mu shirya mu nemi gafarar Ubangijinmu. A wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Jibril ya zo mishi yake ce mishi zan yi addu'a, kai kuma annabi ka ce amin. Cikin addu'o'in da Jibril yayi annabi na cewa amin, yace wanda Ramadan ya riske shi har ya kare Allah subhanahu wataala bai gafarta mishi. Kenan wata ne na neman gafara Allah subhanahu wataala, wata ne na dagewa a tashi a yi aiki a yi ibada tukuru. Sani cewa ‘yan uwa musulmi da ɗayan mu zai tashi ya yi balaguro, yanzu a ce zai je balaguro, zai je Libi ko zai je Agars inda ya san Sahara ce, zai ta yi ba tare da guziri ba, tabbas zai ɗauki guziri na ruwa ne, na abinci ne, duk abin da yake bukata na guziri zai ɗauke shi. In ko bai ɗauki guziri ba ya sani idan ya je cikin daji ya tsaya karshe zai halaka ne. To dan haka lokuta ne gare mu, duniya da muka zo baki dai mun zo ne dan mu zauna ba, mun zo ne dan mu yi guzuri na abin da zamu tardara na gobe kiyama. Dan haka wannan watan ya koyan wa musulmi wata ne na alqur'ani mai girma. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance Jibril yana zo mishi a cikin wannan watan ya dinga mudarasa, suna darasa alqur'ani tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda yake a hadisi Ibn Abbas yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa kana aktsaru ma yakun fi ramadan yina yalqahu Jibril. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yayi kowa kyauta, amma ya kasance yana yin kyauta ne fiye a kowane lokaci. Lokacin da Jibril ke zuwa wurin shi a cikin wannan watan suna nazarin alqur'ani mai girma, dan haka lokaci ne na alqur'ani. Haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bayan Allah su tashi su karanta qur'ani, saboda Allah subhanahu wataala yana ce ma mai karanta qur'ani a ranar gobe kiyama, ikra wartaq kama kunta taqra fil akhirah, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, ka karanta kai sama ka hawhawa darajar ka za ta kai ne daidai ayoyin da kake karantawa. Kenan wannan wata da muke ciki ya koyan uwa musulmi wata ne na alqur'ani. Bai dace a ce musulmi ba ya bar kanshi haka nan sake, bai sa ma kanshi wani program ba wanda zai dinga karanta koda aya guda guda ce, koda sura guda guda ce wanda ita kadai ya iya. Ya dace a cikin wannan watan ya gudda lokuta wanda zai dinga karanta alqur'ani. Bayan Allah na gari sun kasance idan irin wannan kwanukan suka zo, dukkan wasu ayyukansu suke rage su, sukan rage ayyukansu, wasu ma suke barin duka ayyukansu su koma ibada, su koma karanta alqur'ani, karanta alqur'ani, fassara shi, sauraron shi, da kuma neman ilimin shi, duka yana cikin karanta alqur'ani. Sukan barin dukkan lamuransu su zo su zauna dan su dinga karanta alqur'ani, saboda sun san babu watan da qur'ani ke da falala idan an karanta shi kamar wannan wata mai girma. Da haka ya kuwa uwa musulmi mu karanta qur'ani, mu rera qur'ani yanda Allah subhanahu wataala ya umarni, wa rattilil qur'ana tartila, mu karanta shi mu rera shi yanda ya kamata, mu karanta shi mu bashi haƙƙin shi a cikin wannan wata. In baka iya karantawa ko baka iya baka saurara, kana iya kunnawa ka saurara, saboda mai saurare ma yana samun kaso na lada. Kana iya ka zo ka zauna inda ake karanta shi ka saurara, balle yanzu Allah subhanahu wataala ya yi sare, za ka ga kowa da salular shi yana iya samun qur'ani tun daga farko haka shi. In baka iya karantawa ba ka kunna, ya zamana dai wannan lokuta ka rage dan WhatsApp din nan da kake yi ka rage shi, Facebook da kake yi ka rage shi, zaman fara da kake yi a zauna a yi ta dumi mara amfani ka rage shi, duk wani abu da kake har aikin kama wanda aikin ka ne ya dace ka dan rage, ka wuce wasu sa'o'i wasu lokuta wanda za ka ba alqur'ani mai girma. Da aka yi goyon kwa musulmi kan mu yarda wanga salillan namu da wasu abubuwa masu shagaltar da mu daga ambatan Allah, su shagaltar da mu daga karanta alqur'ani mai girma a cikin wannan kwanaka. Da haka yana daga cikin amfani da wannan, za ku gani idan wannan watan ya yi a ko'ina, za ku gani a masallatayya ne, wani lokaci ma a wasu rumuna ne za ka ga ko'ina ana fassara alqur'ani. Wani zai ce garin muradi ga wanda ake tafsiri ya yi dare, saboda malamai sun san muhimmancin qur'ani ne a cikin wannan watan, shi yasa kake ganin ko'ina an zamna ba abinda ake tattaunawa, ba abinda ake mai yawanci duk karatutukan da ake, za ka samu wasu masallatai ana koyar da wasu tattawai, amma duk za a aje su a maida gehe a dawo ana karanta alqur'ani mai girma, saboda alqur'ani mai girma ya sauka ne a cikin wannan wata. Allah subhanahu wataala ya sauke shi daga sama ta ƙarshe, ya kawo shi sama ta duniya a cikin wannan wata. Kinna aka ci gaba da saukar da shi a cikin shekara 24 daidai bukata, lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu shi, daidai bukata aka ci gaba da saukar da alqur'ani a kadan kadan. Da haka mu yan ba musulmi kan mu kasance cikin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai tsaya tare da su ranar gobe kiyama, saboda yayi jayayya da su ko yayi rigima da su akan cewa ya Allah wa'anga sun bar Qur'anin ka baya ba, su dauki Qur'anin ka ba su ka karanta. Kan mu kasance cikin wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce inna qaumi takhazu hadha alqur'ana mahjura, mai kokari mu kubatar da kanmu daga shiga cikin wannan mutanen. Saboda Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan damka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma qala rabbi lima shartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadhalika al-yawm tunsa. Lalle duk wanda ya kauda baya daga ayoyin mu, ya kauda baya daga karanta al-Qur'ani, bai ba al-Qur'ani kima da muhimmanci ba a tsawon rayuwar shi baki, da kuma har a irin waɗannan lokuta Allah subhanahu wata'ala ya ce za mu sa rayuwar shi ta zama a cikin kunci. Yau duka kuncin da muke ciki da matsaltsalin da muke ciki, duk da mun yi watsi da al-Qur'ani ne mun maida shi baya, da za mu yi riko da shi kuma mu karanta shi yadda ya kamata, da mun ga sauyi sosai a cikin lamun rabu. Kuma Allah ya ci gaba da cewa a ranar gobe kiyama zai tada wanda ya maida al-Qur'ani baya makawo. Alhali a nan duniya yana mai rai, sai ya ce ya Allah da ni ka tada ni makawo, kuma alhali da idanuna duniya. Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce mishi haka ayoyin mu suka zoma kan manta da su. Da haka ya kuma bayan Allah kan mu zama daga cikin wanda ke manta da al-Qur'ani. Mu yi kokari mu samu al-Qur'ani wani kaso a cikin lokutanmu, balle ma a cikin wannan kwanukan da suke tunkarin kwanukan watan Ramadan. Ba tare da bata lokaci ba, dalilin tattaruwanmu a nan shi ne gudanar da tafsiri na Al-Qur'ani mai girma a cikin waɗannan kwanuka daga nan insha Allahu har zuwa ƙarshen wannan watan. Kuma wannan karatu namu da yarda Allah zai wara ne daga Suratul Fatiha, ha inda Allah subhanahu wa ta'ala ya sa, ko kuma inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon kaiwa. Za mu ware wannan karatu namu da yarda Allah a cikin Suratul Fatiha. Allah rahma bismillah. Wannan shi ne warko na Suratul Fatiha. Malaman tafsiri sun yi sabani a kan wannan surai, cewa ta sabka a Makka ne ko kuma ta sabka a Madina. Wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce wannan sura ta sabka ne sau biyu, ta sabka a Makka kuma ta sabka a Madina. Wasu kuma suka ce ta sabka a Makka, wasu suka ce ta sabka a Madina. Amma zance mai inganci shi ne cewa wannan sura ta sauka a Makka, inda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana sallah tun yana Makka. An farlanta mishi sallah tun kayin ya tai Madina kenan ya kasance yana yin sallah kuma ba taba rawaito hadisi ba na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa ya kasance yana yin sallah da wata sura ba Fatiha ba aka kuma daga cikin malamai wani yace kowa ya sani malamai sun yi ittifaki kenan sun yarda sun tattaru akan cewa suratul hijr ta sabka ne a cikin ta sabka ne a Makka wanda a cikin ta ake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم سو إذن إتكم وأنه سبعا من المثاني ما لما تفسيري ديوة وكما منزع الله صلى الله عليه وسلم على كنش يا بسراتا كنش وإتة سورة الفاتحة سو إذن يا كسنش وأنه سورة تتقي وأنه تقومش وأنه كوتار أكا منزع الله صلى الله عليه وسلم تاسبك أمكني to kenan ita ma surar wadda aka ce an mishi kyauta wannan ke nuna ta rigawar ga surar ta bi sabka a wannan ne malamai suka ce zance mai inganci suratul fatiha wadda muka sani da suratul hamd ta sabka ne a makka wannan sura tana da sunaye da yawa ana cewa ana ce mata fatiha fatihatul kitab malamai suka ce an sa mata wannan sunan ne fatiha saboda ana buɗe karatun alqur'ani da ita kana buda alqur'ani sura ta farko da zaka hadu da ita ita ce suratul fatiha wasu kuma suka ce saboda ana bude sallah da ita saboda mutun yana ware sallah zai karanta suratul fatiha ne wannan shine sunan ta na ware kuma tana da suna na bi ana ce mata ummul kitab wanda ibn abbas shine wanda ya zana mata ko kuma wanda ya gayi wannan suna a gare ta kuma kazalika malamai suka ce tana da suna Abubaya saboda hadisin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka fita hadisin Sa'id bin Khudri yake cewa sun mutu daga cikin balagoran su sun yi balagoro sai suka nemi wasu mutanen kauye su ba su masarki sai suka ke ba su ana nan sai sarkin garin wani abun cizo ya cije shi wasu malamai sun ce gunama ce suka yi diddubarin da suke na magani wannan cizon bai warke ba sai suka zo suka iske wannan bakin sahabban manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam suka ce musu ai mai gidan mu sarkin garin wani abu ya tije shi mun mai komi na magani amma bai amfane shi ba ko akwai cikin ku wani wanda ya iya wani abu ya je ya yi mamu sai suka ce mu tai daga cikin su wani ya je ya karanta mashi fatiha sai aka ba su garke na awaki suka dawo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka gwada mishi suka gaya mishi abin da ya waru kuma ga abin da suka yi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi wa ma yudrika annaha ruqya wa ya gaya ma cewa ita wagga sura ruqya ce ai waraka ce idan an karanta mu wanda ke da ciwo ko wanda ya ji ciwo ita sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar musu da cewa ya tabbas abin da suka yi daidai ne har ya nemi a kasa cikin abin da suka samu shi ma a bashi kasan shi kenan wannan ke tabbatar mamu da wannan suna suratul fatiha ana ce mata ruqya alƙashin wannan kenan duk wanda wani abu zai damu shi na ciwo ne ko na rashin lafiya da zai karanta fatiha insha Allah tabaraka wa ta'ala zai samu waraka saboda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun karanta ma wannan sarkin kuma ya warke kuma dama Allah subhanahu wa ta'ala ya ga mu cewa alqur'ani waraka ne waraka ce da kai ta ciwuka baki ɗaya a cikin shi kenan da bawa zai karanta wannan sura akan wata matsala ta shi ko akan wata rashin lafiya ta shi da Allah subhanahu wataala zai ba shi lafiya haka ibn qayyim yake cewa shi ya gwada akan shi ya kasance a makka bai lafiya bai da damar ya nemi magani ko kuma wanda zai mishi magani yana yi ta karanta ma kanshi suratul fatiha kuma har ya warke daga ciwon da yake ciki aka kuma daga cikin sunayenta ana ce mata ash-shafiya ko ash-shifa duk kusan ɗaya ne da arruqya tana warkar da mutum daga rashin lafiyar shi daga kuma abin da ke damun shi falalar wannan sura ɗan uwan musulmi tana da falala saboda sura ce wadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba a taɓa sabkar da wata sura ba a cikin alqur'ani mai girma ko kuma a cikin at-taura ko kuma a cikin injila wadda ta kai suratul fatiha sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce wata rana jibril ya kasance a wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka ji wata ƙara daga sama karar da ba ta baje irin ta ba. Sai Jibril ya daga kanshi, kore daga kanshi sai ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wata kowa ce aka bude, wannan kowa da aka bude ba a taba buda ta ba in ba yau ba, kuma ga wani mala'ika nan ya sauko, wannan mala'ikan da ya sauko bai taba saukowa in ba yau ba, ya sauko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suratul fatiha. Suratul fatiha tana da kwalaloli masu dama. Wata rana ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo cikin masallaci yana sallah, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi, sai bai zo ba, sai da ya gama sallah sai manzo Allah ya ce mashi, dan ni na kira ka baka zo ba, sai ya ce na kasance ina sallah ne. Sai manzo Allah ya ce ni ko tabbas zan sanar da kai wata sura a cikin Alkur'ani wadda ita ce mafi girman sura a cikin Alkur'ani mai girma. Wannan sahabin ya zauna yana ta jira yana ta dako manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi wannan amsa. Sai zuwa can manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wata ruwaya suka ce sai da ya huta ma gida, wannan sahabin yana nan yana ta jira, ya dawo cikin masallaci sai taso ya ce manzo Allah, ka ce zaka gaya mani sura wadda ta yi kowace sura girma a cikin Alkur'ani? Sai ya ce mashi idan ka tashi sallah me kake karantawa? Sai ya ce yana karanta alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman ar-rahim maliki yawm al-din hatta kan sura. Kenan wannan ke nuna wannan sura ita ce sura wadda ta yi kowace sura girma a cikin Alkur'ani, kuma ita ce surar da ba ta taba sabkar da wata sura ba irinta a cikin Alkur'ani mai girma, haka kuma a cikin At-Taura da kuma a cikin Injila. Da haka wasu malamai suke cewa wannan hadisi wija ne akan cewa wasu surori a cikin Alkur'ani sun yi wasu, wasu kuma daga ciki suke cewa a ai duka magana Allah ta subhanahu wata'ala, dan ni za a ce wata ta yi wata, amma tabbas kamar yadda hadisai suka inganta da kuma magana Allah subhanahu wata'ala da yake ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wa laqad atainaka sab'an min al-mathani wal qur'an al-azim, wannan ke nuna suratul fatiha ita ce mafi girman sura a cikin Alkur'ani mai girma, ita ce surar da ta yi kowace sura falala a cikin Alkur'ani. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisin yake cewa la salata liman lam yaqra bi fatihati alkitab, babu sallah ga duk wanda bai karanta suratul fatiha ba. Kenan ya kai falala ga sura a ce in mutum bai karanta ta ba a cikin sallah bai da sallah. Duk cikin Alkur'ani babu surar da ke da wuga falalai ta in mutum bai karanta ta ba sallar shi ba ta yi ba sai suratul fatiha, saboda Allah saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda bai karanta fatiha ba to bai da sallah. Duk da malamai sun yi sabani akan cewa dole mutum sai ya karanta fatiha ko wani abu ma in ya karanta a cikin Alkur'ani na sallah ya ishe shi, wanda ya ta yi a ra'ayin cewa ba dole sai an karanta fatiha ba shine Imamu Abi Hanifa, amma malamai baki dai in muka dauki Imamu Malik, Imamu Ahmad bin Hanbal da Imamu Shafi'i da sauran malamai baki ɗayan su sun ta yi kan cewa fatiha ce kadai idan bai karanta ta ba, ko sallah ma ba ta cika sallar dan adam, kamar yadda take a cikin hadisin Ubada bin Sabit, hadisin da Imamu Muslim ya yi tar, wanda yake cewa babu sallah ga wanda bai karanta suratul fatiha. Wannan yasa malamai suka ce idan aka tattara dalilan dukansu, dalilan su sun yi karfi wanda suka nuna cewa babu sallah ga duk wanda bai karanta fatiha ba. Da haka ya uwa musulmi yana cikin abin takaici abin Allah wadai a ce musulmi bai iya suratul fatiha ba, yana karɓa sunan shi na musulmi. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alƙawalin da ke tsakaninmu da kawurai ko bambancin da ke tsakaninmu da kawurai sallah ce, kuma ya ce duk wanda bai karanta fatiha ba a cikin sallar shi bai da sallah. To kai baka iya fatiha ba, to ya za ka kai sallah? Kenan ya dace mu tashi mu nemi ilimi, ko da ko ilimin da za mu bauta ma Allah ne kadai. Abin aibi ne a ce musulmi yana rayuwa a cikin birni a ƙasa ta musulmi kuma a ce bai iya karanta suratul fatiha ba. Kun dai ya hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa duk wanda ya yi sallah ba tare da ya karanta fatiha ba bai da sallah, dan ita fatiha rukuni ce a cikin rukunin sallah, kun babu ita babu sallah kenan. Da haka wannan yana daga cikin falala ta wannan sura mai albarka. Haka kuma yana daga cikin falalolin wannan sura mai albarka cewa ba a karɓar sallah sai wanda yayi karanta wannan sura a ciki kamar yanda muka gani bayan kenan duk sallar da aka yi babu Fatiha a cikin ta da hadith sai ingantattu wanda Imam Muslim ne ya rawaito da Imam Bukhari sun ce babu sallah ga duk wanda bai karanta Fatiha ba wannan kadan kenan daga cikin falalolin wannan sura tana da falaloli masu yawa wanda wuri nan ba zai bari ba mu ambata su baki daya za mu tayi abun buje saboda kan mu tsawaita Allah subhanahu wataala sai mu zo a tafsirin isti'ada a'udhu billahi minash shaitani rajim Allah subhanahu wataala yana cewa kace ya kai annabi ina neman tsarin Allah daga shaitan wanda yake jefarke dan haka a wani waje Allah subhanahu wataala yake cewa kuzul afwa wa amrul urf wa a'rid 'anil jahilin وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان فاستعذ بالله إنه سميع عليم أن وجع الله سبحانه وتعالى يتوى ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يسكون وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أن وجع الله سبحانه وتعالى يتوى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم وأنا آيوي دم بكرن تابو داو دكان سسنا أمرت مني الله سبحانه وتعالى ينا أمرت النبي شمي وكما ينا أمرت أمم النبي باكي إيدي تيوى sune mutsari daga Allah subhanahu wataala ya kare su daga sharrin shaytan shaytan wanda yake jigeni saboda shi shaytan kuma wadannan ayoyi guda uku babu tawhid sune ayoyi guda uku wanda Allah ya umarci yan adam da su nemi Allah ya kare su daga sharrin shaytan a tawarko yace uzul afwa wa amrul urf wa a'rid 'anil kama Allah subhanahu wataala yana koya ma yanda zakai ka kare sharri na shaytan na mutum saboda shaytan kamar yanda zai so a nan gaba akwai shaytan na aljan akwai shaytan na mutum sai Allah subhanahu wataala ya ce ka yaye mishi kamar ai oro da kyautawa ka kyautata mishi wannan zai sa dabi'ar shi ta sharri ko ta adawar da yake yi ma kai sassabci ya bari amma shi kuma shaytan wancan babban shaytan na aljan Allah subhanahu wataala sai ya ce fasta'iz billah ka nemi tsarin shiga Allah saboda shi shaytan duk duniya Allah bai halicci abin da ke da adawa da mutum ba halittar da take adawa da dan adam kamar shaytan saboda babu halittar da ke adawa da dan adam kamar shaytan yasa ya fitar da uwayenmu daga cikin aljanna yace musu inni lakuma laminan nasihin shaytan yaje yana yi ta lallashin su yana yi ta lallaban su ba dan komai ba dan ne kawai dan ya fitar da su daga cikin ni'imar da suka fita aljanna da Allah subhanahu wataala ya sa su kuma ya rance musu yana cewa lalle shi yana musu nasiha ne lalle shi mutumin kirki ne nasiha ce yake musu yana gaya musu ne gyara su haka Allah subhanahu wataala ya gaya mu a wani wuri yana cewa ya bani adam ya ku yan adam ya ku yan annabi adam la yaftinannakum shaytan kama akhraja abawaykum min aljanna kar ku yarda shaytan ya fitine ku kar ku yarda shaytan ya sa muku musiba kar ku yarda ku bi shaytan saboda yayi alƙawari tabbas cewa sai ya fitar da yan adam baki dai dan haka Allah subhanahu wataala ya hore mu da mu nemi tsarin shi daga shaytan saboda babu wanda ya isa ya kare mu daga sharrin shaytan sai Allah subhanahu wataala shi dai ya halice shi dai ya san yanda zai yi ya kare mu daga sharrin shi saboda shi shaytan na aljan bai amsa cin hanci bai amsa kyautatawa in an ce na mutum idan ka kyautata mishi duk adawa ka da mutum duk yanda mutum yake adawa da kai in yau zaka kyautata mishi gobe ka kyautata mishi kullum in ya zo ka bashi kala in ya ganka kau da kai yake yi in ya ganka bai tsayawa ko sallama zaka gani ya ware tsayawa zaka ga ya ware baka mu kuna gaisawa saboda an ce ita su zukata an sa su ne akan san wanda suke kyautata musu wannan a shaytan na dan adam kenan a shaytan na mutum kenan amma shi shaytan na aljan babu wani abu da dan adam zai mishi babu wani cin hanci babu wata kyautatawa da dan adam zai mishi ya kubuta daga sharrin shi. Shi yasa Allah subhanahu wataala ya umarce mu da mu nemi tsarin shi daga shaitan, saboda shi ya halitta shi, shi ya san shi, shi kadai ke iya kange mu daga sharrin shi. In ba Allah ba subhanahu wataala, babu wanda ya isa duk ilimin dan adam duk dubarar shi bai isa ya kange kanshi daga shaitan ba. Imam Ahmad bin Hanbal dan shi ya rawaito ruwaya ta cewa wata rana mutu yana cikin magagin mutuwa, yana cikin rishin lafiya ta mutuwa, sai shaitan ya zo yana ce mishi, ya kai Ahmad dan Hanbal, lalle ka kubuta daga gare ni, na yi duk yanda za a yi in samu mashiga a gare ka ban samu ba. Sai ke ce mashi, hatta al'an, hatta al'an, har yanzu ne, har yanzu ne. Ni ya shaitan ke mashi so ne yake ya hura shi, ya nuna mashi ke shi ya riga ya kubuta daga gare shi, tunda ni ya zo inda yana rashin lafiya wanda ba maki, bayan an sa uku zai mutu. Kenan da ya nuna eh haka nan ne, tabbas ni nayi karen ka, kenan kamar yayi jishi da kai, yayi girman kai, shikenan shaitan ya ci nasara da shi duk shekarun bayan da yana ta yaki da shi, dan ya riga ya gama da shi. Da haka nan sharrin shaitan yana da yawa, baki dai yana da yawa sosai. Shi yasa Allah subhanahu wataala ya umarce mu da na ɗan adam, shaitanu na ɗan adam, mu nemi tsarin, mu nemi kare sharrinsu da kyautata musu da yi musu mu'amala mai kyau. Amma shi shaitan na aljan, dole mu tashi mu roki Allah subhanahu wataala ya kare mu daga sharrin shi, saboda babu wanda zai iya kare mu daga sharrin shi sai Allah subhanahu wataala. Kamar yadda muka gani, bai amsar rashuwa, ba yanda za a yi amshi wani cin hanci ko kuma wata kyautatawa. Kawai babban burin shaitan sai ya ga karasu, an saka kabari kana kawo, lokacin kawai zai bar ka. Amma matuƙar kana shaida, kana rayuwa, kuma kana musulmi, kana bauta ma Allah, ba kamar addinin musulunci ba, to shaitan ba zai bar ka ma. Yana da hanyoyi da yawa da zai ta kullo ma. In kana da ƙoƙarin addini, kana son ilimi, kana zuwa makaranta, sai ya zo ta nan wurin ya dinga sa ma riya, ka dinga yi don mutane su dinga cewa ka wani akwai ruku da addini gare shi, wani akwai zuwa makaranta, wani akwai kaza da kaza. In mai kuɗi ne kai kana taimakawa, haka shaitan sai ya lallaɓo ta nan, ya kuɗo ya dinga sa ma riya, nan ma ka dinga yi ba don Allah ba, ka dinga badawa, ko kuma ka dinga alfahari kana jiji da kai na cewa kai wa kayi mutane, saboda Allah subhanahu wataala ya ba mu. Ko mene ne kake kakkare na shi, shaitan yana neman hanya ta koyaya ne ya shigo a cikinka. Yana da hanyoyi da yawa da shi da mataimakan shi ba za su taɓa bari ba. Alƙawari ya yi ne ya ɗauko ma Allah subhanahu wataala, ya ce ya rance da Allah sai ya batar da ɗan adam, sai ya batar da su, kenan ko ba zai bari ba. Matuƙa ana bauta ma Allah a doron ƙasa, matuƙa ba a busa ƙaho ba, to shaitan yana nan yana yi ta fasalin shi, yana ta neman yanda za a yi ya batar da mutane. Wannan ne Allah subhanahu wataala ya saukar da ayoyi har guda uku, wanda a cikinsu duka yake umartar mu da mu nemi tsarin Allah subhanahu wataala daga shaitan. Idan mutum ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya ce ina neman tsari, ina neman Allah ya kare ni daga shaitan wanda yake jefaffe, shaitan wanda yake an kange shi, an kare shi, an sa katanga tsakanin shi da rahama Allah, an sa katanga tsakanin shi da dukkan kowane irin alheri, saboda shaitan babu alheri ko kaɗan tare shi. Shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim, shaitan ar-rajim wanga yana ne jefaffe kan wanda an kange shi, an sa katanga a dukkan kowane alheri. Da haka Allah subhanahu wataala ya yi umarni da mu nemi Allah subhanahu wataala ya kare mu daga sharrin shi. Haka kuma kamar yadda muka gani a cikin ayoyin, ga akwai shaitanu na mutane, akwai shaitanu kuma na aljanu, har a cikin dabbobi ma akwai shaitanu. Amma dai Allah subhanahu wataala babu inda ya tsananta da cewa mu nemi Allah ya kare mu daga sharrin shi, sai shaitan na aljanu wanda ke batarwa, wanda ba abin da ya yi sai dai batar da mutane. Wata hana Abazar yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mishi, ya Abazar, ya kai Abazar, ka nemi tsarin Allah daga shaitanu na mutane da na aljanu. Abazar sai mamaki ya ce, akwai shaitanu a cikin mutane? Sai ya ce mashi, na'am, akwai shaitanu a cikin mutane. A cikin wani hadisin kuma, hadisi ingantacce wanda Imam Muslim ya yi tare shi, shi ma yake cewa Abuzar, na Abuzar ne, shi ma yake cewa yaqta'u salat al-mar'atu wal himaru wal qalbu al-aswad, yana yanke sallah jakki da kuma mace da kuma kare wanda yake baki sai mamaki to miye bambancin kare baki da kare ja da kare masara sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ai shi kare baki shedani kenan wannan ke nuna wa a cikin karnuka ma akwai shedani kenan a cikin dabbobi ma akwai shedani kamar yadda muka gani a baya kuma a cikin mutane ma akwai shedani shi yasa Allah subhanahu wataala ya umarce mu a cikin wannan ayoyi guda uku da suka gabata cewa mu nemi tsarin Allah subhanahu wataala ya tsare mu ya kange mu daga sharrin shedan da siyan ma shedan wanda yake na aljanna ya ce shedan na mutane kana iya kare bala'i shi ko ka rage bala'i shi ta hanyar kyautata mishi amma shedan na aljanna ba abun da zai kare da alam da shi sai Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala sai ya ci gaba da cewa bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah wanda yake mai rahama mai jinkai bismillahir rahmanir rahim ta kasance da ita sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke bude karatun su na alqur'ani dukkan tattafan da aka rubuta na lokacin sahabban manzo Allah na qur'anai duka an bude su ne da bismillahir rahmanir rahim haka kuma a lokacin su duk wanda zai rubuta mu wannan letter inda a lokacin su babu sallai ba su ne sai suna bude wannan letter din suna bude wannan sakonnan ne da suke aikawa da bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah wanda yake da rahama mai jinka malamai sun yi sabani kan bismillahir rahmanir rahim aya ce a cikin alqur'ani ne zaman kanta ko kuma ba aya bace ko kuma kawai aya ce an kawo ta don ta bambanta tsakanin wagga sura da wagga sura bayan sun yi sabani kan cewa dukkan su aya ce a ciki sun yi ittifaki kai sun yi tattaru dukkan su akan cewa bismillahir rahmanir rahim aya ce a cikin suratul nam inda Allah subhanahu wataala yake cewa innahu sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim sai suka yi sabani kan sura aya ce a cikin wancan surar kadai ko aya ce a cikin dukkan surorin alqur'ani inda idan zaka dauki alqur'ani zaka gani a ko ina zaka gani kowace sura tana warawa ne da bismillahir rahmanir rahim sai sura guda ɗaya kancan suratul bara'a shi yasa suka yi wanga sabani suka ce to aya ce a cikin suratul naml wannan sawar da aka mata a cikin alqur'ani kawai an sata ne dan ta bayyane an gama wagga sura za a shiga wagga sura saboda akwai hadisin Ibn Abbas da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kasancewa ba yana gane an yi ta daga wagga sura za a shiga daga wagga sura sai mala'ika Jibril ya zo mashi da bismillahir rahmanir rahim suka yi sabani sosai akan wannan ayan mai girma amma dai zance mai inganci bismillahir rahmanir rahim aya ce a cikin alqur'ani kuma abinda mai yawan malamai suka rage ha cewa aya ce a cikin kowace sura kenan a warkon kowace sura bismillahir rahmanir rahim aya ce saboda bi saboda sahabbai an jamma alqur'ani ne tun lokacin sahabbai suna raye kuma tun alqur'anin da aka jamma a lokacin sahabbai wanda Usman bin Affan ya doka ya toye sauran ya rubuta saura kusan guda bakwai ko biyar ya aika a dukkan garuruwan da ke da kwai lokacin dukkan su har rubuta kowace sura har rubuta mata bismillahir rahmanir rahim sai suratul bara'a kadai saboda ita ana kare suratul anfal kai tsaye aka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da bara'a ba a sa mai bismillah ba tsakanin su shi yasa bismillah bata zo a gare ta malamai suka ce to kasancewar sahabbai su tattaru baki ɗayan su suna raye a sa wa'annan surorin ko a sa wannan basmala a sa bismillahir rahmanir rahim a kowace sura kuma a ce ba aya bace a cikin alqur'ani ko kuma ba aya bace a cikin kowace sura kuma su kyale wannan abu ne wanda bai yi ba sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za su kyale ba a sa a cikin alqur'ani abinda ba ya cikin shi tunda har suka kyale aka wannan wannan qur'anin aka tuttura su a ko ina kuma suna raye kuma su ma da wa'annan qur'anin suke aiki malamai suka ce wannan ke ne bismillahir rahmanir rahim aya ce a warkon kowace sura illa suratul bara'a sai dai suratul bara'a wannan shine safarin da suka yi akan kasancewar ta aya ce ko kuma ba aya ba aka kuma sun yi safani akan karanta ta a cikin sallah nan ma suka yi sabani wanda suke ganin ba aya bace a cikin suratul a cikin kowace sura kenan sun hudda ta a cikin suratul fatiha bismillahir rahmanir rahim ba aya bace kawai dai ana bude kira'a ne da ita suka ce to ba an karanta ta a cikin sallah la jahran wala sirran kenan mutum ba zai karanta ta ba a bayyane kuma ba zai koye ta ba kenan kwata-kwata da ya zo karanta da ya zo sallah abinda zai wara da shi shine alhamdulillahi rabbil alamin kuma suna da hadisai wanda suke sun inganta hadisai ingantattu kuma wannan shine masabin Imam Malik saboda shi Imam Malik bai ganin basmala aya ce a cikin suratul fatiha shi yasa bai karanta ta ma a bayyane kuma bai karanta ta a astarce kawai da ya zo da an zo sallah mazhabin Imam Malik kawai za a wara ne da alhamdulillahi rabbil alamin saboda hadisai da suka tabbata na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Abi Huraira yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana buɗe sallar shi da alhamdulillahi rabbil alamin a wata ruwaya yake cewa bai karanta bismillahir rahmanir rahim wannan shine mazhabin Imam Malik kuma shine mazhabin da ake tahiyya da shi a cikin wannan kasar tamu sanni da dan haka da zaka yi wani waje kaji ana sallah kaji wasu sun karanta bismillahir rahmanir rahim bakkaka musu inkari saboda su ma suna da dalilai wanda suke masu kwari na cewa bismillahir rahmanir rahim aya ce a cikin suratul fatiha saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce manzon shi wala kata ina da sab'a min al-masani da qur'anul azim saboda da bismillah ne ayoyin za su cike guda bakwai kenan aya ce a cikin suratul fatiha shi yasa wanda suka kai akan wannan wanda shine mazhabin Imam Shafi'i da sauran malamai zaka ga in sun tashi sallah za su karanta alhamdulillahi rabbil alamin za su bayyana ka sannan su shiga karanta fatiha kenan duka wannan sabani ne ga malamai amma duka cikin malamai babu wanda yace wanda bai karanta fatiha bai karanta bismillahir rahmanir rahim bai dai sallah bai da sallah haka kuma babu wanda yace wanda ya karanta bismillahir rahmanir rahim idan ya sallah bai da sallah kenan alhamdulillah tunda sabani ne na malamai kuma kowanne ɗaya daga cikin su yana da dalilai masu kwari kenan abun yana da wani wanda ya karanta da bismillahir rahmanir rahim yana da dalilan shi kuma sun tabbata haka kuma shi ma wanda ya karanta ya wara da alhamdulillah bai karanta bismillah ba shi ma yana da dalilan shi kuma sun tabbata Allah subhanahu wa ta'ala wannan bismillah da muke gani tana da falala ita ma baki tana da falala wanda take mai yawa saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da duk aikin da dan adam zai wara ya wara shi da bismillah duk aikin da dan adam zai wara ya wara shi da bismillah ko ma menene zaka wara wa wajen aikin ka ne zaka muka shagon ka kana kama kide ka wara da bismillah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni a wara da ita a wajen cin abinci yake ce ma Rabi'ah Umar bin Salma ya gulam sannilla ya kai dan yaro idan ka tashi cin abinci ka ambata sunan Allah wa kul bi yaminik wa kul mimma yaminik ka ambata sunan Allah kuma ka ci da dama ka kuma ka ci abun da ke gaba ka haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci ayi bismillah a wajen yanka idan mutum zai yanka dabbar shi wasu malamai ma sun tai kan wajibi wasu kuma sun tai kan cewa mustahabbi ne kan in mutum zai yanka ya wara da bismillahir rahmanir rahim haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da in mutum zai zo ma iyalin shi anan ma ya wara da bismillahir rahmanir rahim ya ce bismillah allahumma jannibna ash-shaytan wa jannib ash-shaytan ma razaqta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda zai zo ma iyalin shi ya ga addu'a to idan Allah ya kaddara musu suka samu wani abu suka samu da godiya a wannan tara wanda suka yi to shi dan ba zai taba wannan dan ba har abada kenan bismillah ba karamar falala ce gare ta ba tana da albarka duk abin da mutum zai wara ko duk wani aiki da mutum yake jin tsoro yake jin barazana ta wani aljani ko ta wani sharri na dan adam to ya wara da bismillah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gai kuma gayin shi gaskiya ne saboda Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai gani sarrai shi duk abin da ya gani wahi ne a wani wajen shi da kansa ke cewa wallahi nafsi muhammadin bi yadihi ma kharaja min fiyya illa alhaq na rance da wannan ran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake da hannun shi ba abin da yake mutuwa daga bakina ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai gaskiya kenan manzo Allah da muka imani da shi wanda ya zo mu da addinin da muke yi addinin da muke kuri da shi shine yace duk abin da zamu yi bismillah yanzu zaka gani mutane na da matsantsari sosai balle ma a yara kanana kaga yaro tun yana jariri yana da cututtuka ai ta magani a rasa ma menene matsala karshe likita ya ce mu kuje koyi na gida mai yawanci ciwon da aka ce ma likita ya ce ma ka je kai na gida da ka zo gida sai ka ji an ce ma mi ai aljannu ne shawo shedani ce ko an ce ma iska ne to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gai kuma gai shi gaskiya ne cewa duk wanda ya ce bismillah ko da baka iya ba da larabci ka ce bismillah ka ce Allah ka nisantar da shedan daga gare mu Allah ka nisantar da abin da ka arzuta mu daga shedan manzo Allah ya ce wannan dan abada shedan ba zai taba shi har abada kenan tun yana cikin cikin shi har ya wuto har ya rayuwar shi ya kare shedan ba zai taba shi ba matsalar dai kullum muna karantawa ne muna karantawa amma imanin da yaqinin namu bai kai zuci ba shi yasa ko kuma muna karantawa ne ba da cikakken imani ba shi yasa abubuwan ba su yi tasiri amma da mu'mini zai yi imani da duk abin da manzo Allah subhanahu wataala ya zo da shi da ba zai buƙaci ba har sai ya dinga zuwa yana neman magani saboda shaitani ko saboda aljanu ko saboda wasu abubuwa kayan kaɗan mun karanta cewa ayoyi guda uku wanda Allah subhanahu wataala ya yi horo da a cikinsu da mu nemi tsarin shi daga shaitan wanda yake shi da yake kuma yanzu ya ce duk aikin da mutum zai wara da bismillah da bismillahir rahmanir rahim Allah subhanahu wataala zai kare shi Allah subhanahu wataala zai sa mu wannan aikin nashi albarka to matsalar dai imanin mu ne sai mun gyara shi inda duk lakanin da za a baka duk lakanin da za a bada wannan addini ko a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza duk wanda yake kaza kamar suratul fatiha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya tashi kwana ya karanta kula a'udhu birabbin nas ya karanta kula a'udhu birabbil falaq ai ya tashi da kwana babu wani abu da zai same shi babu abin da zai taba shi to amma ga waye wannan abubuwan waɗannan lakannan ga wane ne za su yi amfani a wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya tashi da sai yace la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamd yuhyi wa yumitu wa ala kulli shay'in qadir yake yi ta so gari to babu wani abu da zai same shi a wannan yini babu abin da zai same shi to matsalai muna yi ne zaka ga mutun yana da yana cewa musulmi ne shi mu'mini ne shi amma yana yi ko duk abin da zai ce bismillah amma kuma tattare da shi in ma cikin jikin shi in ma ya sha ya shiga jikin shi ko kuma lake da shi akwai wasu abubuwa wanda kuma su ma ya dogara da su yana neman su kare shi kenan ka ce kana so Allah ya kare ka to sai ka yi watsi da dukkan wani abu wanda shi ma wai kariya ce kake nema ya yi maka saboda shi Allah subhanahu wataala ba a hada shi da komai idan har ka hada shi da wani abu zai barka da wannan abu in wani abu ne kan rataya ko abin sha ne ka sha ko kuma abin liƙawa ne ka liƙa kake ganin wannan abin zai kare ka daga wani sharri ko zai kare ka daga wata fitina ko daga wata rashin laya Allah subhanahu wataala sai ya zage hannuwan shi daga cikin lamuranka sai ya barka wannan abubuwan da ka laƙa da ka dogara da su su barka amma tabbas mu'mini wanda ya yi imani ya gaskanta abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da su kuma yake aikatawa to idan ya aikata waɗannan lakannan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gayi a wajaje daban-daban tabbas za su amfane shi wannan yana daga cikin falalar bismillahir rahmanir rahim ita ma falalolinta suna da yawa baki dai sai dai mu sakaita da wannan Allah subhanahu wataala ya ce bismillah ar-rahmanir rahim mai rahama mai jin kai ar-rahman shine mai rahama malamai suka ce ar-rahman mai rahama wadda ta gane baki ɗayan abin da ya halitta baki ɗaya musulmi da kafiri duka sun shiga tunda mutum da ya sani da bai sani ba yana cikin rahamar ubangiji yanzu iskan da muke shaka da wagga ranar da muke gani da dare duka Allah subhanahu wataala ne yake sa su kawure suna amfana da su ko ba su amfana da su suna amfana da su bila shakka babu shakku akan cewa iskan duniya sararin duniya dukkan dan adam din da ke ban kasa yana amfana da shi kawuri ne ko musulmi haka ni'imomi da yawa wanda Allah subhanahu wataala ya zana su karshe ma yace kai inda za ku ce ku zabi limomin da nan muku ya ku ya Adam ba za ku yi kirga su to mai yawancin wannan limomin zaka gani limomi ne wanda da musulmi da kawuri duka suna ci yanzu Allah subhanahu wataala ya saukar da ruwa kowa zai ji dadi da mu'mini da kafiri kowa zai ji dadi haka kuma Allah subhanahu wataala ya saukar da iska mai dadi haka kuma Allah subhanahu wataala ya saukar da dare don kowa ya kwanta ya huta duka Allah subhanahu wataala ya yato da rana don kowa ya huto ya nemi abinci duka ni'imomi ne na Allah subhanahu wataala wanda da kawuri da musulmi duka suna amfana da su shi yasa malamai suka ce shi ar-rahman shine suna wanda suna Allah subhanahu wataala wanda yayi ar-rahim zama suna wanda ya tattaro duka ni'imomin da Allah subhanahu wataala yi shi yasa suka ce ar-rahim shi kuma rahama shi kenan jinkan Allah shi kuma ga mummunai ne kadai yake saboda a lahira ne idan an je lahira mummunai ne kawai Allah zai tausaya ma za a zo da bawa yayi zunubi ba ma ki a dora sake ni ya ga zunubin shi yayi na da shi yawa amma Allah subhanahu wataala saboda tausayin shi da rahama shi sai ya yayi mishi wannan kurakuran na shi sai sa shi aljanna idan babu shirka saboda Allah subhanahu wataala ya ga mu inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha dana Allah subhanahu wataala zai gafartawa idan ana shirka da shi amma yana gafartawa kuma bayan wannan da haka a wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya mutu yana mai imani ko kuma a cikin zuciyarsa akwai kwarin zarra ne ta imani zai shiga aljanna duka wannan yana daga cikin rahama to su wake samu irin wannan rahama ka mutu a cikin wani hadisi yake cewa man mata la yushriku billahi shay'an dakhala aljanna duk wanda ya rasu bai bauta ma Allah bai gama bauta Allah da wani bai so bai asiri bai harka da aljanna bai dogara da wani ba Allah subhanahu wataala kawai yake bauta ma kuma gare shi ne dogara yace zai shiga aljanna sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a madar abun yan mai nauyi ke ganin sai a za a ce mutum kawai dan bai shirka ba kawai dan bai tawbata ba wannan Allah wanda ba Allah ba ce kawai ya shiga aljanna sai tambaye manzo Allah ya ce wa zina mun sar saboda ya san akwai musulmi wanda suke yin zina akwai musulmi wanda suke yin sata akwai musulmi wanda suke shan giya akwai musulmi wanda suke tuta ma uwayensu akwai musulmi wanda suke cin riba akwai musulmi wanda suke yin suke laifuka masu yawa wanda manyan laifuka ne shi yasa yayi mamaki ce koda yayi zina yayi sata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce koda yayi zina yayi sata kenan wannan rahama ta mutun ya tashi ranar gobe kiyama Allah subhanahu wataala ya gafarta mu kurakuran shi ya sa shi aljanna mu'minai ne kadai ke samun ta dan an tashi kiyama a lokacin da aka musu kawure suna cikin azaba ne tun daga lokacin da suka mutu har a musu kawure har su tai lahira su shiga su shiga wuta cikin azaba cikin babu wata rahama ta Allah da ke gamu su shi yasa suka ce ismur rahim shi Allah subhanahu wataala ya kassasa shi ne ga mu'minai su kadai kenan mu'minai su kadai su ne ke samun jinka Allah subhanahu wataala amma rahmar shi da yake tana da yawa baki dai hakkawure suna samun ta a nan duniya shi yasa ya ce wa kana bil mu'minina rahima aka kuma malamai suka ce ar-rahman suna ne wanda babu wanda aka ma wannan sunan babu wanda aka ambata da wannan sunan sai Allah subhanahu wataala shi kadai ne ke da wannan sunan amma idan muka diba ar-rahim zaka gani Allah subhanahu wataala da bancin ar-rahim ma da wasu sunaye da wasu kofin Allah subhanahu wataala ya ambaci wasu bayan su da shi kamar yadda yake cewa la qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim yana ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga mu'minai mai tausayi wannan sifa ce wanda Allah subhanahu wataala sifa shi ce amma ya ambaci wani dan adam da yake haka kuma yake cewa inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin tabtali faj'alnahu samian basira nan ma wata sifa ce ta Allah sifar shi da gani amma Allah subhanahu wataala ya ambaci dan adam da yake amma sifar rahman ar-rahman ba za ka taba yin da Allah subhanahu wataala ya kira wani ba da amfa ba sai dai ya kira kanshi da Ar-Rahman. Ar-Rahman fas'al bihi khabira. Kan shi ne ya kira. Wa idha qila lahum sujudu lir-Rahman qalu wa ar-Rahman anasjudu lima ta'muruna. Dan inda zaka ji Ar-Rahman a cikin Al-Qur'an zaka samu Allah kan shi ne ya kira. Amma idan ka samu Ar-Rahim saboda Ar-Rahman kuma yanda muka gani rahama ce wadda take mai wadi wanda Allah subhanahu wataala da wannan rahama ta shi yakan kawo da musulmi duka suna samun ta amma Ar-Rahim kuma jinkan Allah subhanahu wataala wanda shi yana kiran wani bawa da shi bayan shi kamar yanda kira manzo Allah kamar yanda Allah subhanahu wataala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mu cewa Allah subhanahu wataala yayi jinkai yayi ganin tausayi bayan shi kamar yanda uwa ke ganin tausayin danta dan jani. Dan Allah subhanahu wataala ya sifanta uwa ita ma da ni da Rahim tana da tausayi tana tausayin danta dan jani amma Ar-Rahman da zaka bibiya Al-Qur'ani ba zaka samu inda Allah subhanahu wataala ya kira wani ba da shi. Ina ga kuma anan zamu tsaya da Allah ya kai mu gobe ya rashi subhanahu wataala sai mu wara da alhamdulillahi rabbil alamin. Abinda muka karanta ne dai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada kuskure da muka yi kuma Allah subhanahu wataala ya yafe mana. Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon azumta wannan wata. Allah subhanahu wataala ya sa mu cikin wanda za a iya tasu daga shiga wutar jahannama cikin wannan wata. Allah subhanahu wataala ya sa mu a cikin wanda za a gafarta mu. Kuma Allah subhanahu wataala ya sa mu a cikin wanda za su amfana da wannan lokutan masu albarka su yi ibada. Allah subhanahu wataala ya hidda mu daga cikin wanda annabi zai yi tsaye ya rigima da su ya ce ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura. Allah subhanahu wataala ya datar da mu. Subhanaka allahumma ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.